Dagina wa kana ko ji zau abba Allah ya nufa ka nota dawo hannunka ka zo sai sai ta kawai da aikin alheri
kai ayyiriri yan mata ayyiriri
wararan maracin
wai ya haka ne
wararan
haka yo haka ya aka yi
wararan maracin
magana muka ji
wararan
kuma har ta wasu gari
wararan maracin
to sai da na zaga gari na gano ya aka yi
wararan maracin
ga dan haske ya soka kano sai mu yi zikiri
wararan maracin
an ce gwamna zai soka kano mun je mutare
wararan maracin
tafiya yau ta tafi sai gwamna aiki ya kai
wararan maracin
ce abba kabir yusuf ma'ana gwamna na gari
wararan maracin
mun shaida mun yarda dan dan Musa a Kano dai kun yi bari isha'i muka yi sannan mun kai shafai kuma sai mun kai wuturi da akai sallar azumi da siyasa ta yi dumi gobara ta tashi tini aka kasa kashe ta da ni labari ya bi gari mata sun dauki kwari daga sun yi shirin biduri na ce musu ya aka yi suka ce gwamna ya sauka gari
Gaida
kwankwaso yau ana ruwa mun ga walƙiya je zuwa maza nesa ga kusa dan gwagwarmaya ka ci gari da mamaya masu kariya sannu siniya an yi jiniya kai kana waya mun ga nakiya ta fashe motar haya sannu alhaji kai na wakidi na aje rabi ma'ajin mugun dafi gaida aljani kafi mai gani ka bace tini mun ga kwarjini ka yi kokari Allah yana gani afiya dai dai da baibai na ji tausayi tambaya nai an yi mun tayi na taya ka ji tsautsayi martaba fari in kana guri ai ta marmari ba a tunziri kun ga hakuri daga aya zuwa kuri sandu madugu firgicin wasu kai kake ta mu su dadiran dubu in akai hudu akwai cikon hudu
kakakaraka
Jirgin ceto a gaida jijina gaida ka madalla.